darasi, alhamdulillah, wannan littafi da ake karantawa sunan shi, wa zai gaya mun sunan littafin? Na'am.
Al-Jami' as-Sahih na Muslim.
Mhm.
Min ahadith Rasulullah.
Mhm. Aha. Wallaf. Wallaf ko ko al-muallif. Mhm.
Al-muallif.
Abu Abdurrahman. Muhammad bin Aha. Aha bin Ibrahim. بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وانا للتافي حقيقة باين القرآن شين للتافي نبيو وجن انغنتي نهدي سندسكي تكنسا تميسا امام البخاري يربو تونا للتافي na san da akwai wanda an fara karatun littafin da su to me yasa ya rubuta littafin a'a kai ka ba da amsa guda bari a rarraba in su ma su shiga ciki mutum daya shikenan biyu uku duk wannan adadin mutum uku kadai eh na kirga da shi uku hudu sai bari mu fara da wannan me yasa Imam al-Bukhari ya rubuta littafin a bance sabab me yasa akwai sabuban da suka sa ya rubuta littafin kace yayi ne to me sababin da yasa yayi shine abin da tambayar da nake yi bayanin ka dai tukunna mu ji
malamin ta ne ya ba shi shawari
tayyib
akan ya rubuta wannan littafi saboda ya ga hazaƙin ta da
fasahan eh
saboda ya ga hazaƙin ta da fasahan ta
shi kadai ya ware ya faɗa masa maganin ka ɗauko hanya kuma ka kauce tayyib aha wa zai ƙarasa masa na'am a'a muna son wannan hanyar da ya dauko a karasa kai kana son ka kara wani ne daban tayyib aha na okay waye shi waye malamin nasa ne bago sai bago na je malamin sa kuma kullun kuna karanta littafin kuma kusan ba za a yi darasi daya biyu uku ba sai ambaci wannan malamin aha mai sunan malamin nasa a? Ishaq bin Ibrahim bin Rahuya al-Hanzali ko? Da malamin lugha suke ce masa Ibrahim bin Rahawaihi Ishaq bin Ibrahim bin Rahuya na'am shi ya bada shawaran cewa ya ba wa ɗalibansa shawara cewa su yi ina ma su rubuta littafi takaitacce akan hadisai ingantattu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya kenan na biyu fa shine wanda kake son ka kawo aha yayi mafarki sallallahu alaihi wa sallam na'am shi kenan da ya ga yana masa yana da mafifici a hannunsa yana fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya soma tunanin haka wa zai karasa wannan maganan yana cikin sababi na'am ya tambayi masu fassaran mafarki su fassara masa me yake nufi shine aka fassara masa cewa yana tunkuɗe kariya wa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana cikin sababi saura guda ɗaya, guda uku ne. Tayyib, aha, wa zai ba mu ɗan? Aha, eh? An bani ne in ƙarasa, to nawa za a biya? Tayyib, lura da littattafin da aka wallafa a baya kafin zuwan Imam al-Bukhari. Littattafai ne na ɗaya ba su bambance tsakanin ingantaccen hadisi da wanda bai inganta ba. Na biyu ba su bambance tsakanin hadisi marfu'i da mawqufi da maqtu'i ba. Wato sun tara ne hadisai da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba, da hadisin manzon Allah da maganan sahabi da maganan tabi'i, an hada shi a littafi guda. Yana cikin sanadiyan da sa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta wannan littafin da ake karantawa. Tayyib, kamar yadda muka faɗi cewa sahihu al-Bukhari shine hadisin da ko littafin da yafi inganci, to ya zaka hada wannan magana da maganan Imam Shafi'i cewa babu wani littafi a bayan kasa wadda ya kai Muwatta Imam Malik inganci? Na'am. Kun ji abin da yake faɗi? Cewa yayi a lokacin da Imam Shafi'i ya faɗi wannan magana ba a samu Imam al-Bukhari ba. Imam al-Bukhari bai zo duniya ba. Haka ne? To yaushe aka aihi Imam al-Bukhari? Sa'annan yaushe Imam Shafi'i ya rasu saboda mu tabbatar da wannan magana da? La shakka yana cikin sake da ɗaliban ilimi suke da shi wajen abin da ya shafi tarihi. Tarihi yana da matukar muhimmanci. Jiya kuke karanta, ake karantar da littafin Nabiyur Rahma. Me Nabiyur Rahma ke karantarwa? Tarihi yana ɗaya daga cikin abin da malamin hadisi suka yi amfani da shi wajen gano maƙaryata a ilimin hadisi. Yana cikin makami da ake amfani da shi wajen gane wane ya yi ƙarya hadisin da ya faɗi ba haka ba ne, ya ce ya ji daga wane. Misali, ɗan shekara 15 yau, an haife shi wani shekara ne? A ce yau shekaransa 15. 19 nawa aka haife shi? 1998 misali, ko? Sai ya ce ya ji Mahmud Gumi yana cewa kaza da kaza da kaza a masallacinsa a Kaduna. Me za ka ce? Saboda me? Saboda tabbas Mahmud Gumi yaushe ya rasu? 92 yaƙinan? 92 92 93 94 93 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 da Imam Malik ya rasu shekara ta 179 ko a lokacin ba a fi Imam Bukhari ba. Imam Shafi ya rasu shekara ta 204 a lokacin an aifin Imam Bukhari shekara ta 194 tsakanin rasuwan Shafi'i da Imam Bukhari shekara nawa? Shekara 10. yana ɗan shekara goma kuma bai fara fita neman ilimi ba, bai bar Bukhara ba sai da ya kai shekara goma sha shida shi ne fara fitansa ya fara yawo, bayan ya gama haddace ilimin da yake Bukhara gaba ɗaya, ya ma soma raddi wa malamai akan sanin rijal. Saboda la shakka a lokacin Imam al-Bukhari ba a san Sahihul Bukhari ba, Imam Shafi'i ya rasu ba a san Sahihul Bukhari ba. Saboda haka Imam Ahmad ne ya zama malami wa Imam al-Bukhari, har yake cewa Imam Ahmad lokacin da Imam al-Bukhari ya shiga Baghdad ya tarar da Imam Ahmad lokacin da Bukhari zai fita yace karka fita, bai taba ganin wani mutumin da ya shiga Baghdad irin Bukhari ba. Saboda haka la shakka wannan magana Imam Shafi'i lokacin da ya faɗe ta babu Sahihul Bukhari balle Sahihu Muslim, to shi Imam Muslim fa yaushe aka haife shi? Shekaran da Imam Shafi'i ya rasu a shekaran aka haife Muslim. Saboda haka kaga kwata-kwata mai kaman ka ce ne Imam Shafi'i ya rayu da Abu Hanifa, a shekaran da Abu Hanifa ya rasu a shekaran aka haife Imam Shafi'i. Kaga wanda ya ce maka Imam Shafi'i ya ji daga Abu Hanifa ƙarya yake, saboda shekara ta 150 Imam Abu Hanifa ya rasu a shekaran aka haifi Imam Shafi'i. Saboda ka ba su yi ne ba su haɗu da juna ba. Saboda ka Imam Bukhari ya yi wannan littafi ya tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Imam Muslim. Tayyib, shin Imam Bukhari nan kam shi kenan hadisai ingantattu sun kare daga Bukhari da Muslim, babu wani hadisi ingantacce ko akwai? To me yasa ake ce Sahihul Bukhari Sahihul Muslim ba cewa sauran sahih ba? Kuma in ka ce akwai, me bambanci tsakanin Sahihul Bukhari Sahihul Muslim Sahihul Ibn Hibban Sahihul Ibn Khuzaima, duk sunansu sahih, me bambancin su? Akwai bambanci ko babu? Akwai. Tai me bambancin? Bambanci shine sai ka san manhajin kowa a cikin su, kowa me ya tarbanta. Imam Ibn Khuzaima, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaima, ya zo bayan su Imam al-Bukhari ne sosai, haka Ibn Hibban ɗalibin Ibn Khuzaima ne ma, wanda Ibn Khuzaima ya rasu bayan shekara ta 312 naji da shi da Imam Muhammad bin Jarir al-Tabari shekara ɗaya suka rasu 312. So kaga Imam al-Bukhari a wani shekara ya rasu? Ha? 204 yanzu muka 204 shekaransa goma a lokacin, to yaushe ya rasu? 262 ya daɗe da ya narke ma a bayan gaza a lokacin ya kai shekara 7 da rasuwa kenan. Imam Muslim ma da 61 ya rasu, so Bukhari da 56 ya rasu, da 56 wato shekara 6 kenan ko 5 in ka ce 62 ko? Saboda haka shekara 256 Imam Bukhari ya rasu. So insha Allah ta'ala Imam Bukhari bai sharɗanta cewa duk abin da yake sahihinsa iyakacin sahihi kenan ba, ya takaita wani abu ne na sahihi a cikin littafin nasa. Tayyib.